أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدسا دواء رانر قيقوة رمضان نشيكرا تدبو دريه دو داربعين دبيو wadda ta yi daidai da ranar 13 ga watan 4 shekara ta 2021 ta miladiya majalisi na farko na majalisin tafsirin alqur'ani wanda muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari na kano Allah ya kara ma wannan gari arziki da lafiya da albarka da kariya da sauran garuruwan musulmi baki daya muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya tsawaita rayuwarmu har muka sake ganin wani watan ramadan wanda wannan falala ce mai girma daga Allah jalla wa ala kamar yanda mun sha bayani na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci cewar sahabin da ya samu jinkiri ya rasu ya samu jinkiri bayan dan uwansa yayi mutuwar shahada wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ya samu adadin salloli kari akan sallolin dan uwansa da adadin watan azumin watan ramadan kari akan wanda azumin dan uwansa to wanda ya nuna ni'imar Allah yayin da Allah ya tsawaita ran mutum har ya samu ya ga wani wato lokaci na ibada lokaci na albarka lokacin watan ramadan wanda wannan yana daga cikin gaskatawa ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wanda yafi ku alkhairi shine wanda rayuwarsa tayi tsawo kuma ayyukansa suka yi kyau muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan ni'ima muna roƙon kuma Allah ya cika ni'imarsa a gare mu muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya hada fuskokin mu a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani bayan a shekarar da ta wuce shekara ta 1441 a lokaci irin wannan cikin watan ramadan irin wannan taro ya faskara saboda halin yanayin annoba da duniya ta shiga ciki wanda wannan ya sanya taro ya gagara wannan ba karamar musiba bace da ta samu musulmi baki daya kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya musanya mana ita da abin da ya fita to Allah gashi cikin ni'imarsa da falalarsa ya tsagaita mana wannan tsanani na annoba har gashi mun samu yiwuwar taro a daki daga cikin dakunan Allah domin jin tafsirin alqur'ani littafin Allah wanda ake muke yin sa a cikin watan da yake watan sa ne watan ramadan watan alqur'ani hakika wannan ni'ima ce da ya wajaba mu gode ma Allah akan ta domin kowa ya san irin halin da aka shiga bara irin yadda a masallatai suka zamanto idan mutun ya shigo sai ya kuka da hawayen sa ganin yadda suka zamanto babu masallata babu mahalarta majalisan ilimi to Allah madaukakin sarki muna gode masa da ya yayi mana da ya tsagaita da ya yayi mana wannan ibtila'i muna kuma roƙon ya yayi wannan annoba ga baki dayanta kamar yanda Allah ya tsagaita mana ita muna roƙon sa ya yayi mana ita ga baki dayanta to kamar yanda koyaushe muke shimfida yayin da muka zo majalisi na farko na tafsirin alqur'ani shimfidar da muke janyo hankali muke tunatar da kawukanmu akan muhimmancin alqur'ani a cikin watan ramadan saboda ya dace da wato musan muhimmancin irin wannan majalisi majalisin tafsirin alqur'ani domin shi dai wannan wata mai albarka watan ramadan wata ne na alqur'ani tunda Allah haka ya ambace shi yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an watan ramadan wanda a cikin sa aka saukar da alqur'ani an saukar da alqur'ani daga lauhul mahfuz zuwa sama'ud dunya sama ta daya a cikin watan ramadan kuma farkon wahayin da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da saukar alqur'ani a gare shi da mala'ika jibril ya saukar masa da shi yayin da yake cikin kogon hira a shekara ta 40 ta rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan wata ne na ramadan saboda haka wannan wata yake banta da alqur'ani kuma shi yasa manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi kuma yanda yazo a hadisin Abdullah ibn Abbas a cikin sahihul Bukhari da Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane dare na Ramadan yana haduwa da Jibril alaihi salatu wassalam sai ya masa darasu na Al-Qur'ani wato ya karanta abinda aka saukar masa sallallahu alaihi wasallam na Al-Qur'ani har wannan lokaci Jibril kuma yana ji har wannan a kowane dare na Ramadan sai yayi sauka har kuma shekarar da ta zamanto ita ce ta ƙarshe ta rayuwarsa shekara ta 10 bayan hijira a Ramadan din ƙarshe na rayuwarsa yayi masa mudakara alqur'ani mudarasarsa har sauka biyu suka yi to daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana keɓantuwar wannan wata da alqur'ani wannan wata ya keɓanta da alqur'ani saboda munasabar saukar da alqur'ani da aka yi a cikin sa saboda haka yayin da mutun ya shagaltu da alqur'ani ya rike shi kamkam a cikin wannan wata kamar yana nuna wato sabunta ahadin sa alƙawarin sa da jaddada rukun sa ga aikin Allah na ƙarshe na saukar da alqur'ani da yayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan inaya da alqur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam tai shine al'umma suka dauka suka zamanto cewa a cikin wannan wata wato suna shagaltuwa da wannan littafi mai albarka kamar yadda aka ruwaito daga Qatadata bin Da'amah as-Sadusi daya daga cikin tabi'an bayin Allah wanda sahabbai suka rene su cikin tabi'an garin Basra almajirin Anas ibn Malik yana cewa idan watan Ramadan ya zo sai ya bar komai ya bar riwayar hadisi ya shagaltu da alqur'ani da tafsirinsa haka imamuna Malik ibn Anas imamu darul hijra idan watan Ramadan ya zo sai ya bar riwayar hadisi ya bar majalisin fatawa ya shagaltu da tilawar alqur'ani kadai to shi yasa wannan ya nuna wato muhimmancin alqur'ani a wannan wata tilawarsa da tafsirinsa da kuma yin tilawarsa a cikin sallah domin shi alqur'ani tilawarsa a daraja uku ce darajar farko ita ce tafi kowace daraja shine karanta shi a cikin sallah sawa'un ga wanda ya haddace shi da ka ko kuma wanda yake ya zai rinka daukan wato alqur'anin ko karami a waya ko a takarda wato ko karami mushaf karami mushaf wato mara girma irin wanda ake cewa mushaful jayb mushaf da ake sawa a aljihu ko kuma wanda zai rike shi da waya ko tablet kamar yanda yake yanzu ake da yawa a ciki mutane suke iya rike shi a haka ko kuma ya dauki takaddu kamar juz'ai ya karanta su a cikin alqur'ani in kuma ya haddace yayi shi daka to wannan shine yafi komai saboda shine zai sanya shi ya tsawaita karatu a cikin sallar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi wace sallah ce tafi yace tulul qunut sallar da ake tsawaita karatu a cikin ta to wannan shine karatun alqur'ani da yafi kowanne daraja sannan martaba ta biyu wato saboda ya hada martabar karatun alqur'ani da kuma yin sa a cikin sallah domin ita sallah ita ce fiyayyen mawdu'i kamar yanda sayyidina Umar yake fada was-salatu khairu mawdu' sallah ita ce wato mawdu'i abinda yake wurin abinda ake ajewa da yafi komai alheri ita ce sallah daraja ta biyu shine mutun ya karanta alqur'ani daga mushaf daga alqur'ani din kansa yana karantawa ko sawa'un mushaf din sai shi kansa mushaf din wanda yake sai mutun da alwala zai dauke shi shine yafi saboda ya hada ibadar yin alwala kafin a dauke shi shine rubutaccen alqur'ani a cikin takarda sabanin wanda mutum zai dauka a cikin waya ko a cikin tab wanda yake shi baya daukan hukuncin mushaf shi mutum zai iya rike shi ko ba shi da alwala bisa fatawar da malamai suka yi domin shi ba mushaf bane saboda sigina ce talantarki wanda daga an kashe ta shikenan za ta tafi sabanin wanda yake rubutacce to ala ayi halin mutum ya karanta alqur'ani yana ganin haruffan shine daraja ta biyu saboda ya hada ibada biyu ga ibadar karatu ga ibadar tilawar ga kuma ibadar kallon alqur'ani saboda shi kansa kallon alqur'ani ibada ce da take kara kaifi da albarka ga ganin mutum cewa ganin mutum shi kansa yana yin ibadar ta ganin alqur'ani wanda tafi masa ibadar ganin haramu da ibadar ganin abubuwan lahawu da lagawu wato abubuwa waɗanda suke za su sanya guba da dafi a cikin zuciyar mutum to sannan daraja ta uku ita ce mutum ya karanta alqur'anin an zaharil qalb wato daga zuciyarsa daga haddarsa ba tare da yana kallon mushaf ba ita ce daraja ta uku haka imamu nawawi ya rattaba waɗannan darajoji to haka ake so mutum ya kasance wajen karatun alqur'ani to yana daga cikin kulawar magabata da alqur'ani suka zamanto cewa sun sunnata a cikin watan ramadan a sallar tarawih da ake yi a rinka yin saukar karatun alqur'ani saboda a koyi da iktida'i da irin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam suka rinka yi da mala'ika jibril saboda haka ne ma yasa malamai magabata na kwarai kamar imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a ya kasance yana cewa a masallatai da ake karatun da ake saukewar alqur'ani a wajen sallar tarawih sallar ashan to a samu wanda zai rinka rubuta ayoyin da limamai suka tsallake makaranta suka tsallake domin a basu su karanta su don a tabbatar cewa an yi cikakkiyar saukar ba tare da an tsallake wata aya daga cikin ayoyin ba duk wannan ya nuna mana inayar magabata da alqur'ani a cikin wannan wata to mu gashi Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka na muna riko da wani abu na wannan inaya tasu shine ta karatun tafsirin alqur'ani a cikin wannan wata mai albarka a yana daga cikin albarkar wannan wata yin irin wannan karatu kuma yana daga cikin sunna wanda muke godiya ga Allah madaukakin sarki da muke rike ta da muka rike ta a wannan nahiyar duniya wannan kasa tamu ta Najeriya da kuma sauran kasashen Afrika ta yamma da suka yi koyi da Najeriya na bude na wato bude majalisan tafsiri a cikin watan Ramadan wanda wannan sunna ba za ka same ta ba a kasashe da dama in ba wannan kasa tamu ba muna roƙon Allah ya ƙara mana wannan kasa tamu albarkar alqur'ani kuma ya ƙara mana albarkar alqur'ani saboda shi alqur'ani littafi ne kamar yadda Allah ya sifanta shi da shi cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka mai tarin albarka gare shi duk wani abu wanda yake zai danganta ka ga alqur'ani albarkarsa tana da yawa ai in ya ishe kama in ka ji hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ya faɗa a cikin sunanun nasa'i cewa ranar alkiyama za a zo da iyayen yaro da ya karanta alqur'ani a tufatar da su da tufa wadda take ta wato kasaita tufa wadda take cikakkiya ta asin da asin wadda take wato kamar yanda ake yin jamfa da shakwara da wando cikakken set haka za a sanya musu ita ce ake ce mahulla a larabci sannan a sanya musu kambu a sama wato a kansu wanda wannan kambu ya fi kimar duniya baki daya sai su ce ya Allah saboda me aka yi mana wannan sai Allah ya ce musu saboda ɗanka ya karanta alqur'ani to wannan kada ya isa ya nuna mana alqur'ani shi ma su mahaifan ba su karanta ba amma ƴaƴansu sun karanta wa dalilin wannan Allah ya ba su wannan daraja saboda haka alqur'ani ba karamin albarka gare shi ba ya ishe mu Allah ne ya sifanta shi da haka kamar yanda bijimin malamin nan mai tafsiri al-Imam Abubakar Ar-Razi mai at-tafsir al-kabir yake cewa mun ga albarkar wannan alqur'ani a rayuwarmu ta duniya kuma muna kauna abinda zamu gani na albarkarsa ta lahira ta zamanto ninkin ba ninkin nan abinda muka gani to wannan walaysa al-khabaru kal mu'ayana, labari ba kamar wanda ya gani akan kansa ba, shi yake faɗa akan kansa. Haka kwatankwacin wannan maganar al-Imam al-Alusi, Imam al-Tafsir, shi ma a cikin karnin da ya wuce yake ambatawa. Saboda haka wannan dangantaka da kankama al-Qur'ani musamman a wannan wata yana da matukar amfani, musamman a wannan zamani wanda fitintunu suka yi yawa, wanda mutum yake bukatar wato abinda zai rayar da ruhinsa, ya rayar da zuciyarsa. To kuma shi al-Qur'anin nan shine ruhi. Wa kadhalika Allah madaukakin sarki yace wa kadhalika auhayna ilayka qur'ana ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina. Kamar haka muke wahayi gare ka da rai daga al'amarinmu. Haka Allah ya ambaci al-Qur'ani da cewa ar-ruh ne, ruhi ne, wato mai rayarwa. Al-Qur'ani shine yake rayar da zuka, yake rayar da dan adam rayuwa wadda take ta hakika. Domin wanda yake ba, wanda yake da rai amma babu al-Qur'ani a cikin zuciyarsa, to da shi da matacce daidai suke. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace misalin gidan da ake karatun al-Qur'ani a cikin sa da gidan da ba a karatun al-Qur'ani a cikin sa kamar misalin rayayye ne da matacce. Muna roƙon Allah ya rayar da mu da rayuwar al-Qur'ani, ya haska zukatan mu da hasken al-Qur'ani, ya haska gabobin mu da hasken al-Qur'ani. Allah ya ba mu fahimta ta al-Qur'ani. Bara mun tsaya a aya ta 54 a cikin suratul Nur. Bana insha Allah za mu tashi aya ta 55 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Nur. Mun tsaya a ayar inda Allah ta'ala yake cewa wa in tuti'uhu tahtadu, in kun bi annabi sallallahu alaihi wasallam za ku shirya. To akan haka muka tsaya, yanzu kuma za mu dora akan nan. Na'am. Ayata 55 wa'adallahu, ayata 55, na'am, wa'adallahu. Eh, bara mun tsaya a ta 54, saboda kai za mu tashi ta 55.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum وَالْعَادِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وما هو النار ولبئس المصير.
الله جل وعلا يتي وعد الله الذين آمنوا منكم. الله يا ألقور تاما وأن دسك بعد دسكي أسكي إيماني دقشكنكو وعملوا الصالحات kuma suka aikata ayyuka kyawawa. La yastakhlifannahum fil ard, wannan shine alƙawarin, wallahi zai tabbata, zai sanya su zamanto khalifofi fil ard, a bayan ƙasa. Kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama yanda ya sanya waɗanda suke gabanin su ya sanya su suka zamanto matabbata khalifofi a bayan ƙasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, kuma zai tabbatar musu da addinin su domin su wannan addinin nasu wanda ya yarje musu shi wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kuma zai musanya musu a bayan tsoran su ya musanya musu da aminci ya abudunani suna bauta min wato halin kasancewar sa su masu bauta min ne suna bauta min la yushrikuna bi shay'a ba sa tara wani dani a cikin bauta to man kafara ba'da zalika wanda duk ya kafirta wanda duk ya butulce mu wannan ni'ima ba'da zalika bayan wannan ni'imtawa fa ulaika humul fasiqun to waɗannan sune cikakkun fasikai wa aqimus sala kuma ku tsaida sallah wa atuz zakah ku bada zakka wa atiiur rasul ku yi da'a ku yi biyayya ga manzo la'allakum turhamun domin a jiganku la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard kada ka tsammaci da kada kai tsammani ko kadan cewar waɗanda suka kafurta za su masu gagara ne a cikin ƙasa wa ma'awahumun nar kuma lalle makomar su ita ce wuta wa bi'sa wala bi'sal masir kuma narin tsaye da Allah tur da ita a makoma wannan ayar gini ce kamar ta biyo bayan bayani ce akan wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi annab sallallahu alaihi wasallam za ku shirya to daga cikin shiryar da za ku yi shine wannan alƙawari da Allah ya alƙawarta mu wanda Allah ya alƙawarta mu wanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka kuma wannan ayar har wa yau wato bayar da sabati ce ga muminai abinda zai tabbatar da su akan munafikai wanda ayoyin da suka yi gaba suka yi ishara akan su wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalika wa ma ulaika bil mu'mini ishara ga munafikai wanda su suna ganin cewar ba za su miƙa wuya su gaskata annab sallallahu alaihi wasallam 100% ba saboda suna jin tsoro ba lallai al'amarin sa ya tike ya zuwa ga nasara ba idan bai ci nasara ba mushrikai suka samu nasara a kansa da sauran kafirai kamar yahudawa da nasara suka samu nasara a kansa to yaya za su sai su zo ido ya raina fata saboda aka gara su raba kafa abinda suke jin tsoro ba za su samu aminci ba idan sun bada gaskiya da shi wannan munafikai kenan to shi sai ayar nan ta zo dan babu mamaki cewa abinda munafikan nan suke fada suke ike gudana a cikin zukatansu ya zamanto suna fadansa ya zamanto suna fadansa ga muminai har domin su ga wanda yake mai rauni su sanya shi ya raurawa kamar yanda suke fada la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'adhal in muka koma madina wanda yake mabuwayi zai fitar da wulakantacce wato suna ganin sun samu za su samu buwaya za su samu karfi saboda haka za su kori annabi sallallahu alaihi wasallam wai shine al'adhal suka yi ƙarya to domin tabbatar da imani a cikin zukatan muminai yana daga cikin munasabar saukar wannan aya an ruwaito daga abul aliya ar-riyahi kamar yanda ibnu kathir ya kawo riwayar da tazo da aka ruwaito daga gare shi akan sababin saukar wannan ayar cewa wannan ayar yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi da sahabbansa a makka tsawon shekara 10 suna kira zuwa ga Allah shi kadai da bauta masa shi kadai ba tare da yin tarayya da shi ba suna yin wannan kira a boye suna masu jin tsoro ba a umarce su da yin yaki ba har aka umarce su da yin hijira zuwa Madina suka zo Madina sai Allah ya umarce su da yin yaki to dan haka suka kasance a Madina suna cikin tsoro suna wayewar gari su dare musu suna rike da makami ba sa iya aje makami saboda suna jin tsoron koyaushe za a iya far musu suka yi hakuri akan wannan iya gurgurdan lokacin da Allah ya so sannan wani mutum daga cikin sahabbai yace ya rasulullah yanzu mu haka zamu zauna iya tsawon rayuwarmu ga baki ɗaya muna cikin tsoro a haka babu lokaci wanda zai zo wanda zamu samu aminci mu ajiye makami sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hakurin da zaku yi dan kadan ne har mutum ya zo ya zauna a cikin taro mai girma yana yin harde a cikin wannan taron baya rike da koda wato koda karfe guda daya a hannunsa sannan wannan ayar aka saukar da ita to wannan ayar ta kunshi a tabbatar da a mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bada labarin gaibu domin abinda Allah ya faɗa a wannan ayar ya tabbata Allah ya ce yayi alƙawari ga waɗanda suka bada gaskiya daga cikin waɗanda aka saukar da wannan ayar akan su sune sahabbai kuma suka yi ayyuka kyawawan ayyuka wannan jinsi ne dukkan wani aiki wanda yake Allah yana da manzansa suna yarda da shi shine as-salihat kyawawa to suka aikata kyawawan ayyuka me alƙawarin abubuwa guda uku ne wanda Allah ya musu alƙawari kuma ya rantse akan su la yastakhlifannahum wannan lam din lamul qasam ce wato Allah ya rantse yace wallahi la yastakhlifannahum fil ard wallahi shi Allah zai sanya su su zamanto khalifofi ma'ana masu mallakar kasa masu mulki a kasa zai mallaka duniya a gare su na biyu wala yumakkinanna lahum shi ma ya sake rantsuwa kuma wallahi zai tabbatar musu da addinin su wanda ya yarda musu shi wato za su samu mulki a bayan kasa suna kuma rike da addini ba wai sun bar addini ba sannan su samu mulki sannan wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kuma ya musanya musu da aminci bayan tsoron su ya musanya musu da aminci bayan tsoron su abubuwa guda uku to wannan idan mutum yayi la'akari ya duba tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai zai ga yanda Allah ya cika wannan alƙawari nasu babu ko shakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da jaziratul arab gabaki dayanta ta zaman to karkashin sa Allah ya mallaka masa ita makka ta fadi taif ta fadi bahrain ta fadi sannan yaman sannan majusu hajar sai da suka kawo masa hijira sannan gefen iraq da gefen sham duk a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da gabaki daya jaziratul arab ta zaman to karkashin sa har yace la yabqa dinani fi jaziratul arab kada addini biyu ya saura a cikin jaziratul arab bayan sa sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya zamanto khalifa ya ci gaba da waɗannan futuhat ya tura khalid ibn al-walid zuwa iraq ya tura abu ubaida zuwa ash-sham busra da amman suka fadi a rayuwar sayyidina abubakar aka so macin sham sannan sayyidina umar radiyallahu anhu ya zo a lokacin sayyidina umar radiyallahu anhu aka samu aka bude gabaki daya biladush sham gabaki daya wanda headquarter ce ta addinin kirista ta nestorians firqa ce ta kirista nau'i ne na churchin orthodox gabaki daya su fadi suka zamanto ta zamanto daular musulunci da syria ba larabci ake ba Siriya yanzu larabci ake yi da Siriya Siriyaniya ake yi da yaren Greek saboda ƴan Rome su ne suka zo suka zauna a wajen yanzu Siriya larab tun da ta zamanto balarabiya ta tafi a zamanin Sayyidina Umar aka bude Misra aka ci Misra Misra kirtsawa ne Misra ta koma balarabiya Iskandariya ta fadi aka kafa garin Misra Iraq ta fadi a zamanin Sayyidina Umar Hira wadda take ita ce ainihin headquarter sarakunan larabawa da suke karkashin daular Faris a lokacin Sayyidina Umar lokacin yakin Qadisiyya ta fadi sannan Sayyidina Uthman ya zo ya zamanto khalifa bayansa ya ci gaba aka ci gaba da bude kasashen Farisa sai da daular Farisa gabaki daya ta fadi mulkin Farisa da yayi shekara 2000 kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo karshe kamar yadda annab sallallahu alaihi wasallam ya bada bushara da aka kai masa kisra da aka kai masa takaddar kira zuwa ga addini gare shi ya yayya ga takaddar annab sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai yayya ga mulkin sa kamar yanda yayya ga haka Allah yayya ga mulkin Kisra yace idan mata Kisra fala Kisra ba'dahu idan wannan Kisra ya mutu babu sauran Kisra bayan sa ko ba a sake samun Kisra ba sai da musulunci ya dangana da biladus sin kasar China haka zalika aka dangana yamma aka bude Kairawan Tunis kenan sai da musulunci ya dangana da kogin Bahar Maliya na Atlantic kogin abin nan a Atlantic kenan karshen Morocco sannan musulmi suka tsallaka lokacin Tariq ibn Ziyad suka tsallaka suka shiga Andalus suka bude Andalus shine ake cewa garin Gibraltar ai Jabal Tariq dutsen da daga nan ne ya haura zuwa zuwa Hispania shine yanzu sunan fagarin har yanzu Gibraltar ake ce magarin ai jabal daga Jabal Tariq ne shi Tariq ibn Ziyad sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan ya tabbatar da abinda Allah ta'ala ya faɗa cewa la yastakhlifannahum fil ard inda mulkin duniya yake a wannan zamani sai da Allah ya mika ma musulmi gabaki ɗayan sa abinda yayi sauran shi Kisra shi Kaisar ya koma sai da ya dangana da Constantinople Constantinople ita ce Constantinople wanda ita ma bayan shekara wajen 700 Allah ya bada a hannun Turkawa a hannun daular Uthmaniya Muhammad al-Fatih ta zamanto garin Istanbul yanzu headquarter wato da Julius Caesar ya kafa headquarter da Constantine ya kafa ta zamanto aka ce mata Constantinople ta zamanto headquarter daular Rome ta gabas domin daular Rome ta kasu kashi biyu ta gabas karkashin Constantinople ta yamma karkashin Rome to a zamanin Sayyidina Uthman sai da ta dangana kusa da Rome din ma domin Sicily wannan tsibirin na Sicily a zamanin Sayyidina Uthman musulunci ya kai zuwa gare shi saboda haka dukkan abinda ake da shi waɗanda Allah ya mallaka ƙasa a gare su sai da Allah ya kwace ta daga hannun sa ya danka ma musulmi kamar yadda Allah ya yi alƙawari la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim kuma da ya tabbatar da su a bayan ƙasa ya tabbatar musu da addinin su addinin musulunci ya zamanto ita shine madaukaki wa kalimatullahi hiya al-ulya Allah ya dauka addinin musulunci duk inda aka je aka bude shi da Allahu Akbar garuruwan da aka kafa farkon abin da ake kafa a garin sai a kafa masallaci sannan ai kasuwa sannan kuma mutane su je su zauna sai ya zamanto headquarter daga cikin garuruwan da ake yada ilimin addini haka aka yi da Basra haka aka yi da Kufa haka aka yi da Al-Qahira haka aka yi da Wasit ga sunan dai haka aka yi da Kairawan ma musulmi ne suka kafa ta kuma ita kanta wato Afrika ta yamma asali ai daular Kirista ce karkashin Rome Carthage Carthage inda ake ce garin Carthage ita ce headquarter daular Rome wanda masu bin sai dai su aqidar su ta addinin musulunci addinin Kirista din da yawan su akan addinin tauhidi suke mabiya dariƙar Arius ne da Donatus gabaki daya wannan wajen sai da suka zamanto musulmi kuma yaran su ya canza daga yaran Rome suka koma Larabci yanzu gabaki daya da Tunis da Libya da Algeria da Morocco duk ba Larabci suke ba duk Larabawa ne saboda tasirin musulunci saboda haka wannan abu ne wanda Allah ya ce zai yi da aka saukar da wannan aya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kuma Allah ya yi saboda haka wannan ya nuna ɗaya daga cikin alamomin gaskiyar annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bada labarin gaibu kuma abin yazo ya faru kamar haka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hadisin Thauban inna Allaha zawali al-ard mashariqaha wa magharibaha wa la yablughanna mulku ummati ma zuyali minha Allah ya nuna mun gabacin ƙasa da yammacinta ya tattakurata ya hado ta gare ni yace mulkin al'ummata sai ya kai inda aka takuro gare ni abinda Allah ya nuna masa sai da yake ana yakin Khandaq aka samu wani dutse ya kasa fashewa an rasa yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi dundurusu ya sare shi wuta ta tartsatsi yace Allah ya nuna min fada Kisra za ku mallake ta ya sake saranta yayi tartsatsi yace Allah ya nuna min fadar Kaisar Allah zai mallaka ta gare zai mallaka ta gare ku ya sake saranta yace Allah ya nuna min fadar Maƙauƙas wato sarkin Ibtawa na Misra za ku mallake ta dukkanin su a zamanin sahabban da ya ga yama suka mallake ta a lokacin da mai munafikai suke fada suka ce kun ji mutumin wai muna cikin halin da bandaki ma ba za mu iya zuwa ba sannan a ce za mu samu mulkin Kisra da Kaisar da Maƙauƙas ku ji irin maganar da ake gaya mu to abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya tabbata ko bai tabbata shakkan munafikan ta tabbata kafirci ne ko ba kafirci bane kafirci haka zalika adi ibn hatim yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin bukhari sai wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana kukan talauci wani kuma yazo yana kukan halin tsoro sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Adi ibn Hatim yace ya Adi ibn Hatim yace idan Allah ya maka tsawon rai zaka ga mace mai tafiya ita kadai akan raƙumi zata tashi tun daga Al-Hira Al-Hira ita ce headquarter daular Larabawa wanda suke karkashin daular Farisa wanda ita ce shine inda garin Najaf yake yanzu Najaf ta Iraq inda ake cewa anan aka binne Sayyidina Ali inda suke fada amma shi ma ba a za'amin su ne tun daga nan har ta zo Ka'aba ita ta zo ta yi dawafi da dakin Allah ita kadai ba ta jin tsoron kowa sai Allah yace kuma za a bude a taskoki na dukiyar Kisra a batar da dukiyar fi sabilillah sannan yace idan rayuwa ta tsawo gare ka mutum zai zo yana yawo da sadakar sa yana neman wanda zai karba ya rasa wanda zai karbi sadakar sa saboda kowa ya samu wadata kuma kowa yana da wadatar zuci kun san daban ne kowa ya samu wadata amma saboda babu wadatar zuci in ka kawo zai ci zai karba to Allah ya hada da wadatar ta zahiri da kuma wadatar zuci mutum ya tayawo da sadakar sa ya rasa wanda zai karba to sai Adi ibn Hatim yake gaya ma tabi'in da yake gaya ma wannan hadisin yace to ni naga wannan biyu naga mace ita kadai akan raƙumi tana tafiya tun daga Hira ta je ta yi tawafi ta haji a dakin Allah ta dawo ba ta jin tsoron kowa sai Allah kuma ina cikin wanda da ni aka bude taskokin dukiyar Kisra sai yace kai ma idan rayuwa ta yi tsawo a gare ka to zaka ga wannan na ukun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma kuma sai da ya gani a zamanin Umar ibn Abdul Aziz haka akai mutum ya rasa wanda zai karbi zakkar sa saboda kowa ya wadata kuma yana da kana'ar zuci to duk wannan misdaki ne ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan wannan ayar gaskatawa ce ga ingancin khalifancin sayyidina Abubakar da Umar da Uthman da Ali domin da cewar su ne suka yi imani suka yi aiki na gari domin gashi Allah ya bude duniya a gare su kamar yanda yace zai in kuma ba su bane su wa Allah ya yi ma wannan a'a wa Allah ya mallaka ma duniya da sunan musulunci in ba sahabban ba a ku yi tunani dai to saboda haka waɗanda suka ce ba haka bane su ne suka karyata tarihi ko su ne tarihi ya karyata su su tarihi ya karyata waɗannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suka yi ma sayyidina abubakar mubaya'a suka yi ma sayyidina umar mubaya'a suka yi ma sayyidina uthman mubaya'a suka yi ma sayyidina ali mubaya'a kuma su ne Allah ya tabbatar da su ya sa su suka zama to khalifofi a bayan ƙasa la yastakhlifannahum fil ard shi yasa aka ruwaito imam malik yace wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat abunda wannan ayat take nufi abubakar da umar da uthman da ali sune alladhina amanu minkum wa amilus salihat sauran duk yan rakiya ne sai dai wanda suka shiga albarkacin su in Allah ya damu kenan amma ayar ta nassi ne akan su domin su ne wanda Allah ya yi ma wannan su ne wanda Allah ya yi ma wannan saboda haka sai ya zamanto la yastakhlifannahum fil ard Allah zai tabbatar da su ya maida su khalifofi a bayan kasa kama stakhlafal ladina min qablihim kamar yadda ya tabbatar da waɗanda suke gabanin su irin sa annabi Yusuf da Allah ya ba su mulki irin sa annabi Sulaiman da Allah ya ba su mulki da irin su annabi Yusha da Allah ya ba su fatahi akan kasar Amalika da sauran salihan sarakunan da sauran salihan sarakuna da wanda suke gabanin irin su Zulkarnain wanda Allah ya tabbatar da kasa a gare su to Allah su ma waɗannan sahabbai khalifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai mayar da su ya mallaka kasa a gare su kamar yadda ya mallaka ta ga waɗancan to kuma wannan kun ga shine gaskata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin safina safina maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asalin sa sunan sa abs an san ma'anar abs abasa wa tawalla bata wato bata fuska shine sunan sa abs sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza masa suna amma da ya canza masa suna sai ya canza masa suna da munasaba yace masa safina kun san ma'anar safina ai ko jirgin ruwa jirgin ruwa an tambaye shi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa safina yace wata ran an tafi yaki sai kayan da ake dauka suka yawa aka rasa yanda za a yi da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace shimfida bargonka shimfida lurinka sai ya shimfida sai yace kowa ya kawo kayan sa ya kawo kayan sa sai yace dauki anta safina kai ne safina yace da duniyan nan aka dora masa gabaki ɗaya da ya iya daukar ta saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan sa anta safina shi yasa yake son wannan suna asalin sa bawan ummu salama ne sai ta yanta shi tace da sharadi zaka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima har ka mutu sai ce ai ko baki sanya min wannan sharadi ba na bani yanci ba zan rabu da shi ba har na mutu to shine ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al khilafa 30 sana khilafanci shekara 30 ne khilafanci shekara 30 ne sai safina ya ce to ku dauka ku kirga abubakar sanatayn shekara biyu abubakar wa umar ashir sinin shekara goma sha biyu kenan ko wa uthman 12 sha biyu 24 kenan ko wa aliyun 6 sinin shekara 6 30 kenan 30 ba wata 6 tunda sayyidina ali shekara 5 da rabi yayi wata 6 suka cika da lokaci da wata 6 khilafancin sayyidina al-hasan ibn ali shi yasa ake kirga shi a cikin khulafa'ur rashidi saboda haka bisharar annabi sallallahu alaihi wasallam da cewar wato khilafa bayan sa shekara 30 ce wannan ya tabbatar da ingancin khilafancin sayyidina Abubakar da Umar da Uthman da Ali kuma ya turmuza hancin yan Shi'a ya tabbatar da ƙaryar su haka zalika ya tabbatar da ƙaryar yan Nawasib wanda suke musun ingancin khilafancin sayyidina Ali domin in ka soke khilafancin sayyidina Ali khilafanci zai zamanto shekara 24 kenan da wata shekaru 6 aka cika shi domin wannan gaskiyar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata kuma gaskiyar wannan ayar ta tabbata to Allah ya kayyade a cikin wannan ayar daga cikin fa'idodinta akwai nuna cewar wato tartibin yanda Allah yayi zai ba su mulki yace zai ba su mulki a bayan kasa sannan ya tabbatar musu da addinin su sannan ya musanya musu bayan tsoron su zuwa ga aminci al-imam ibn ashur a tafsirin sa yace wannan tartibi ne na cewar mutane in suna son su samu aminci ba za su samu aminci ba sai an samu ingantaccen mulki sai da mulki za a samu ma mutane aminci kuma aminci ba zai tabbata ba ko da mulkin sai an tsayar da addini addini shine zai tabbatar da aminci to sannan sai Allah ya baddala bayan tsoro sai Allah madaukakin sarki ya kawo aminci to kuma Allah ya shardanta cewar suna bauta mun ba sa tarayya da ni a cikin bauta ma'anar wannan wato wannan sharadi ne sharadin cewar Allah ya ba su mulki a bayan kasa shine su bauta mun ba sa tarayya da ni ya ambaci bauta domin wanda baya bautar Allah babu mutum amma sai ya kayyade ta da cewa kuma ba sa shirka domin wanda suke bautar Allah da wani Allah ma za su iya shigowa ciki amma da yace ba sa tarayya da ni a cikin bauta an fitar da dukkan masu shirka an tsayar da tauhidi wanda shine asasin gina al'umma tauhidi kuma shine ya tabbatar da farkon ayar wa'adallahu alladhina amanu minkum to sai ya zamanto wannan bi mathab a matsayin wato tauhidi ne a to sannan Allah yayi narko bisa al'adar alqur'ani idan Allah alqur'ani in yayi bishara sai ya biyar da shi da gargadi in yayi gargadi sai ya biyar da shi da bishara yayi gargadi dan saboda kada ayi ittikali a miƙe kafa a ce ai mu ne wanda Allah ya mana wa'adi domin shi Allah in yayi wa'adi ya bada mulki to jarabawa ce kamar yanda Allah ta'ala ya faɗa ma annabi Musa annabi Musa yace qala asarabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'malu kamar yanda kuma yace thumma ja'alnahum khala'ifa fil ard min ba'dihim linanzura kayfa ya'malu muka sanya su mamallaka a bayan kasa masu maye ma waɗanda suka wuce domin mu ga yaya za ku to da haka idan Allah ya baka mulki Allah ya baka ne dan ya sa ido ya gani ya za ka to shi yasa sai nan yace fa man kafara ba'da zalika duk wanda ya butunce ma wannan ni'ima bayan wannan ni'imar ta tabbata to waɗannan sune ainihin fasikai an kira su fa ulaika humul fasiqun da sigar alhasr wato kamar babu wani fasikanci irin wannan fasikanci babu fasikanci fita daga da'ar Allah irin wato wanda Allah ya masa ni'ima kuma ya juya ma ni'imar ya butulce ma Allah an kira su an sufanta su da fasikanci wato shi al-fusuq shine mutum ya fita ta tsukakkiyar kofa yanzu wanda zai fita ta tsukakkiyar kofa ba sai wanda ya kallafa ma kansa dole sai ya fita ba wanda ya matsa dole sai ya fita to fasiki kamar ya kallafa ma kansa dole sai ya fita daga bin Allah wato duk wanda yayi wannan wato ya zaba a bisa basira cewa ba zai gode ma Allah ba shi yasa Allah ya sifanta su da wannan sifar to sannan sai Allah ya ƙara takidi yace wa aqimus salata wa atuz zakka ku tsayi da sallah ku ba da zakka domin wannan shine zai ta haƙiƙin al'amalus saliha cewa ku tsayi da sallah ku ba da zakka shi yasa dukkan kulafa suke rubuta sha'anin kula da sallah kamar yanda sayyidina Umar yayi ya tura ma gwamnoninsa kuma kamar yanda sayyidina Abubakar yayi ya rubuta yadda za a fitar da zakka sannan yace wa atiiur rasul kuma ku bi biyayya ku yi da'a ga manzo la'allakum turhamun domin a ba ku rahama domin ishara da cewa wannan ni'ima alƙawari da Allah yayi na bada mulki da tabbatar da addini da bayar da aminci bayan tsoro wato rahama ce daga Allah ba abinda zai kawo ma ya ije ma ɗan adam abinda suke gudu ya ba su abinda suke nema na ni'ima sai da sanadiyar rahamar Allah to ita kuma rahamar Allah tana bayyana inda aka tabbatar da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kamar yanda yace wa atiiur rasul ku yi biyayya ga Allah a cikin suratu ali imran a cikin ayoyin riba da Allah ya faɗa sai yace wa atiiullaha war rasul la'allakum turhamun yace ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba adafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa atiiullaha war rasul la'allakum turhamun ku yi da'a da manzon ga Allah da manzansa dan a ba ku rahama dan ku samu jinkan Allah nan ma sai aka ambaci da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan kada ya darsu a cikin zuciyar mutum cewa ta yaya za a yi Allah a ce duk wannan mulkin Farisa shekara sama da 2000 suna mulki Rum ga karfin mulkin su ga sojojin su ga dabarar yakin su ga dukiyar su kudin su ma kudi ma nasu muke amfani da su domin a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi ba su da bugaggen kudi nasu kudin zinare kudin silallan zinare na Romawa ne siyarsa na dirhami na azurfa na Farisawa ne duniyar a hannunsu take to dan kada ma kai tunanin cewa ta yaya za a yi wannan yayyu mu da muke ba a koman komai ba a ce wai mu za a tabbatar a bayan ƙasa a kawar da waɗannan sai Allah ya ce la tasabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard kai mai wannan zato kada ka taba tsammanin cewar waɗanda suka kafirta masu gagara Allah ne masu gagara ne a bayan ƙasa ai masu gagara Allah ne wato masu waɗanda yake ba za a iya cin musu ba za a iya rusa su ba wato sun buwayu kada ka taba tsammanin buwayayyu ne ba za su gagara Allah ba wa ma'awahumun nar makomarsu wuta ce wala bi sal masir kuma tirda ita a makoma kuma abin da ya faru gare su kenan wato Allah madaukakin sarki ya kawo karshen daular Farisa ya kawo karshen daular Rum ya kawo karshen Muqawqis sai gashi hatta gurbin su ma babu alamar su ma babu yanzu babu wani alamar Farisa a Iraq wala a kasashen ma wara'an nahar babu wani alamar Farisa sai daular Iran yanzu take da take kokari ta rayar da maguzancin Farisa sai kuma daular Misra yanzu da suke kokari su rayar da fir'aunanci in ilmaniya ba masu kokarin alfahari da fir'auna amma babu wani alamar fir'aunanci tare da su a cikin rayuwar kasar Misra saboda haka kada ka taba tsammanin kafirai za su gagara Allah domin babu wani wanda ya isa ya gagare shi an kayyade cewa fil ard a cikin kasa cewar a kasar dinnan babu wani wanda yake zai gagara Allah ballantana kuma baka mulkin naka bai kai ka fita daga kasar ba akwai wanda mulkin sa ya zamanto ya tsallake ya fita daga kasar nan masu cewa sun yi kumbo Apollo 11 sun je sun zauna a wata suna cewa za su je za su station a wata yanzu ma an tura taurariyar Mars wai za a tura a gani yiwuwar a je a zauna a Mars wanda duk suka tsara abin suka gama tsarawa kafin abin nasu ya je Mars din ya kawo bayanan su zo musu sun mutu sau da aka duk tsiyar dan adam din a nan ne to a nan duniyar baka zamanto ka gagara Allah ba ballantana inda baka je ba to saboda haka dan kada mu shakka shine fa'idar wannan ayar to Allah madaukakin sarki ya haska zukatanmu da hasken alqur'ani Allah ya bamu albarkar wannan wata Allah ya bamu albarkar alqur'ani a wannan wata ƴan uwanmu marasa lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya akwai waɗanda suke mana wasici da halin da suke cikin rashin lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suke cikin wahala Allah ka yaye musu Allah ka kawo sauki a cikin wannan al'umma tamu Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka bamu aminci da kwanciyar hankali Allah ka bamu wadata Allah ka yaye tsananin da ke cikin wannan al'umma Allah muna roƙonka ka bamu muwafaka da yin azumi wanda yake karbabbe a wajenka ka bamu muwafaka da yin qiyamu ramadan karbabbe a wajenka Allah ka sanya mu cikin wanda kake yanta su a wannan wata Allah ka sanya mu a cikin wanda kake karban addu'ar su safa da yamma ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin